Manchester City ta samu nasarar kaiwa a wasan karshe na cin kofin English Football League na kasar Ingila, wasan kusa da nan karshe da aka yi a mataki na biyu, inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bristol kwallaye 3-2, inda a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mari ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Bristol kwallo 2-1, inda ya bata jimillar kwallaye 5. Bristol City na da 3 a ila yau. A yau za a ci gaba da ɗaya wasan da ya rage, wanda za a ke jiran wanda za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a yau za su karɓi wakilcin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, wanda a karawarsu na farko suka tashi canjaras babu ci a gidan Chelsea. Yau za a buga wasan ne da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka lega a ɓangaren Spain ko inda ake fafata kofin Copa del Rey na kasar Spain din, a wasan kusa da nan karshe a jiya, kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kwallaye 3-1 a karawarsu ta farko ta biyu. A karawarsu na farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta bi Atletico har gida ta doke da kwallo 2-1, wanda ya bada jimillar kwallo 5, wanda ita Sevilla take da shi. Ita kuwa Atletico Madrid tana da kwallo 2, ya bata nasarar zuwa zagayen gaba, wato wasan kusa da na karshe. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da kungiyar kwallon kafa ta Valencia, wanda a karawarsu ta farko Valencia ta doke Alaves da kwallo 2-1. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Leganes, inda a karawarsu kuma ta farko Real Madrid ta samu nasara kan Leganes da kwallo 1 mai ban haushi. Za a buga wasan ne tun daga misalin karfe 7 na yammacin yau har zuwa karfe 9:30 na dare. Idan muka lega can kasar France, inda ake fafata a wasannin Coupe de France, a jiya a yau za a fafata wasan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta PSG da kungiyar kwallon kafa ta Brugge. Sai Troyes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Mens. Kungiyar kwallon kafa ta Troyes kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne. Montpellier a gida za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lorient. Sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Za a buga wasannin ne salon karfe 6 na yammaci a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka lega bangaren sai da sai wasan kwallon kafa ta duniya, ko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kara kudi kan tayin da ta yi na dan wasan ga wani kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Emerick Aubameyang kan miliyan 43.800 zuwa kan miliyan 50 daidai da 900. Javi Hernandez ya buƙaci barin kungiyarsa ta West Ham domin ya samu kungiyar da zai dinga fafatawa don samun nasarar shiga ta wagan ƴan wasan ƙasar Mexico da za su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na 2018. Manchester United tana zawarcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Nancy mai suna James Michael ɗan shekara 26 ta haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Swansea tana zawarcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Nicolas Gaitan ɗan shekara 26 da haihuwa. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United tana neman Islam Slimani ne ɗan shekara 29 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City. Liverpool tana zawarcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Monaco Thomas Lemar ɗan shekara 22, inda ita kungiyar ta Monaco ta buƙaci kan ko kuma ta buƙaci euro miliyan 100 ga duk kungiyar da take buƙatar ɗan wasan. Daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Everton da takwarar ta Liverpool sun jera sahu wajen neman ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Charlton mai suna Ezri Konsa ɗan shekaru 20 da haihuwa akan kuɗi fan miliyan 5. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau. Huta lafiya.